dan muna da babban shehinmu Shehu Abul Fatih daga Bauchi wanda yayi tattaki tun daga garin Bauchi ba don komai ba sai don kauna da nuna soyayya dake tsakaninmu na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma kun san ba a shiga daki sai ta kofa ko ba haka ba a asha na shiga ma kenan to ina magana ni kadai sai ka ce mai wakan dan acharal ne ba a shiga daki sai ta kofa wanda ya shiga ta window ya sunan shi ku kuka wadi to zamu gayyato open saboda mu dama akan tsari muke duk wanda yake kan turban Annabi Muhammadu kaga akan tsari yake saboda haka zamu gayyato Shehu Alhadi mu mika masa abin magana shine zai gabatar muna da Shehu Abul Fatih saboda haka akaramakumullahu tafaddal mashkura la ilaha illallah allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah birnin jalla ne inda allah mai girma zikiri mana mumuna koyi ne dan barhama yaushi ne mai albarma oh allah shehu kai hakuri ka ji abin hilani sun yawa
Allahu Akbar Annabi Muhammadu ai ban ji an shi sosai ba Annabi Muhammadu mutanen Zangero da farko dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم زوانا دندلي cike da murna da farin ciki saboda ganin dubban jama'a na wannan gari suka yi dandazo domin su zo su ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan muka yi sa'a muka yi kicibis da manya-manyan jarumai guda uku wanda wasu ma daga cikin su abun mamaki ba mu yi tsammani za mu hadu da su ba wato garkuwa da garkuwa da garkuwa na Maulana Mushaq Tahir Usman Bauchi akwai garkuwa na daya akwai garkuwa na biyu akwai garkuwa na uku amma dukkan su numban su daya ne da yake a lissafi ne ba za a yi a ce daya uku ba saboda haka Sheikh Sunusi Kunni Sayyidi wanda ya taso daga kasan Ghana yazo wannan wuri mai albarka saboda Annabi Muhammadu ya cancanta a jinjina masa sannan kuma ga Gambo Master muna jin labari shi sai yanzu da muka gaisa kawai sai yace aka ce ai wannan shine Gambo Master nace wai wai lalle Allah ya saka da alkhairi shehu ya ce in ce wani abu kafin gabatar da shi na so kafin fara fadan magana kan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba ku labari wasu bare bare guda goma In ba ku ko in bar ku. Wasu bare bari mutane guda goma. Kun san abin da ya faru da bare bari? Suka je kogi za su kama kifi guda goma ne su. Suka je suka cika wato kwanukansu gaba ɗaya guda goman nan cikam. Suka taso za su dawo. Suna murna sun cika kwanukansu da kifi, sun kama hanya suna kan dawowa. Sai ɗaya ya ce, wallahi ɗayanmu ya ɓata. Sai suka ce, haka ne kuwa? Aka ce, haka ne. Kun san abin da suka yi? Ɗaya kowanne sai ya tashi zai ƙirga. Iya ce ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara. Sai ya manta da kansa, baya ƙirga kansa. Ya ce, wallahi kuwa, ɗaya ya mata. Can kawai sai ga Bafulatani ya fito. Ya ce, ɗayanku ya bata? Suka ce, wallahi ya bata. Bafulatani sai ya ce, to bari, in na fitar da shi me za ku bani? Suka ce, duk abin da muka samu nan, wallahi mun baka. Bafulatani ya ce, to ku tsaya ku saurara ku ji. Sai ya nemo ƙacin sanda. Da ya zo ya duba number one, ya ɗirka mai sanda ya ce, ɗaya, ka ce ɗaya, ya ce ɗaya. Ya ɗirka na biyu, ka ce biyu, biyu. Sai da ya zaga su guda goma. Sai suka ce, ai ko fa ya fito. Bafulatani ya ɗauke kayansa gaba ɗaya ya gaba suna, ya dawo mana da damuwanmu. To wannan su ne bare-bare guda goma. Ba don haka ba da sai muku maulidin bare-bare. Amma saboda Annabi Muhammadu ya haɗa mu, saboda haka sai mu tsaya la insha Allah. To Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, alal haqiqa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sada mu da manzon Allah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba wani mutum tunda aka kafa duniya kaman shi, kuma ba za a yi kaman sa ba. Haƙiƙa Allah ya gaya mana cikin Al-Qur'ani, yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan. Haƙiƙa Allah ya yi nima wa manyan annaba, wato mu'minai, da ya turo musu wani manzo wanda babu kamansa, shi ne Annabi Muhammadu. Da Allah ya mana wannan baiwa, ya haɗa mu da shehuninmu na ɗariƙa, musamman maulamu Shehu Ibrahim Inyas. Za ku ji mutane da yawa suna kawo masa hari, wallahi ba don wani abu bane, saboda riko da manzon Allah da Shehu Ibrahim Inyas ya yi. Wannan shi ya ba mu dama muka yi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga babban bako da nazo da shi, Shehu Abul Fatai, shi ne zai zo ya mana bayani akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma ni taliqin da nake son na yi, zan yi magana ne akan abunda wato mai yabonmu na uku Shehu Sunusi Kunni ya faɗa. Haƙiƙa wannan ƙasarmu ta Najeriya, musamman mu 'yan ɗariƙan Tijjaniya, Allah ya taimake mu da ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cikin haka, dama Annabi ya gaya mana cikin wani hadisi, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi, an je an dawo, an samu ganima, an zo za a raba ta. Sai manzon Allah yana rarrabawa, wani mutum sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa idin, ya ce manzon Allah wai yayi adalci. Manzon Allah ya duba shi ya ce, fa illam adil fa man ya'dil. Ya kai wannan mutum, yanzu ni idan ni Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ban yi adalci ba, wa zai yi adalci? Sayyidina Umar kun san yana da zafi sosai. Sai ya tashi sai ya ce, ya Rasulullah, da'ani an adriba unuqahu. Ya manzon Allah, ka bar ni in sare kan wannan munafikin mutum. sai manzo Allah ya ce da'ahu ya Umar ka rubu da shi fa inna lahu aqwamun lalle wannan mutun zai yi wasu mutane wasu jama'a a ƙarshen zamani ya haqiru ahadukum salatahu ma salatihim ɗayanku idan ya ga yanda suke sallah zai rena sallan shi wasiyamahu ma siyamihim iya ga yanda suke azumi zai rena azumin shi wa amalahum ma amalihim iya ga yanda suke aiki zai rena aikin sa manzo Allah yace yaqra'una alqur'ana suna karatun alqur'ani la yujawizu hanajirahum amma baya wuce makogoron su to wannan kaman assignment ne da annabi ya ba mu zuwa yau yayi sheka wannan cewa suna karatun alqur'ani suna sallah suna azumi kuma sai ka rena naka ban san wannan garin Zangeru ba don yau ne farkon shigowa na wannan gari amma na san ko ba wani abu ka san akwai wani masallatai wanda wannan masallatai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an taba gina masallaci Allah ya ce wa manzon Allah la taqum fihi abadan Allah ya ce manzon Allah kar ka tsaya akan irin wannan masallaci yace masallacin da zaka tsaya masallacin da aka assasa shi saboda Allah da manzonsa to a irin wannan lokaci zaka samu gari ne ana zaune lafiya ana sallah tare ana azumi tare ana komai tare sai kaga mutum ya zo ya hura speaker yace dukkan musulman garin nan kafirai ne wai shi kadai ne musulmi dukkan sauran gaba daya kafirai ne abin zai baka mamaki kace to kana la ilaha illallah amma ga wani yazo ya ce ma kafiri a'a kar kai mamaki abin da yasa ba za ka yi mamaki ba koma baya annabi dama ya gaya maka wa'annan mutane za su zo kana son annabi yayi ƙarya ne to annabi ya gaya ma kuma ka gani da idon ka me ya rage sai ka tafi a cikin masallaci zuwa wani masallaci wanda yake na Allah da manzonsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo masa cewa kada ya tsaya irin wannan masallaci Allah ya ce almasjidu ussisa ala taqwa masallaci da zaka tsaya wanda aka assasa shi saboda Allah saboda haka wannan bala'i da kaman Sheikh Sunusi kunne yake cewa wannan malami da yazo shi ya kunna wannan bala'i a dukkan ƙasa gabaki da yazo kuma ya sanya wannan abu ya zama an samu 1, 2, 3, 4, 5, 6 aka rasa wanne ne a izala wanne ko 2 ko 3 ko 4 ko 5 ko 6 wanne ne gaskiya wanne ne ƙaryan su da kansu suna ce ma kansu kafirai kaga mutumin da yace ma dan uwansa kafiri tare da tare kaga kai kan ba baka da ta cewa saboda haka mu gode ma Allah da ya hada mu da Shehu Ibrahim Inyas sannan ya hada mu da Maulana Shehu Bai Usman Bauchi ya kama hannayenmu suka nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zan rufe kafin in kira Shehu akwai abubuwa tunda naga wannan gari an taru da yawa tarikan tijaniya jama'a ba wasa bane mutane da yawa sun zama supporters mu muna son tarika amma ba sa wirdi ka sani idan baka wirdin tarikan tijaniya kai ba dan tarika bane kai dai supporter ne na tarikan tijaniya kuma a wannan zamanin da muke ciki kowani ciwo yana da magani amma wallahi ciwon zunubi a yau shine dan dariƙar tijaniya dalili kowace rana zaka yi wazifa zaka yi lazumi zaka yi zikirin juma'a idan ranar juma'a ya zo to ashe dariƙar tijaniya ita ce za ta ba mu damar wanke zunubanmu gabaki daya don haka idan baka dariƙar tijaniya kai kokari ka karba ka zama cikin masu birgin dariƙar tijaniya kar ka zama kana wasting time ɗinka kana bata makanka lokaci kana zuwa kana cewa kana bayan shehi ko kana bayan waye amma baka wirdi zaka je lahira ga mizanin ka bai da yawa kuma kai dai kana cewa kai soyayya ne kawai saboda haka dole mu tsaya wannan dariqa an assasa ta ne kamar yadda Sheikh Ibrahim Inyas ya fada a cikin littafinsa Kashiful Ilbas cewa wannan dariqa mamniyatun ala zikrillahi ko istighfari wa salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa la ilaha illallah dariqan tijaniya gaba dayanta an gina ta ne akan abubuwa guda uku istighfari salatin annabi da la ilaha illallah wayannan abubuwa guda uku sune dariqan tijaniya saboda haka ina kira da babban murya na cewa duk wanda baya dariqan tijaniya ya je ya samu muqaddamin garin sa ko idan Allah ya sa ya je ziyara waje wani shehu ya karba ya zamo yana cikin da'ira wannan shine abin da zai kai mu ga tsira insha Allah saboda haka Allah ya taimake mu wannan mutanen gari Allah ya saka muku da alkhairi ina mai gabatar muku da babban shehi babban malami malam shehu Abdul Fatah As-Sani Atijani wanda dama wannan fagen sa ne shine zai zo shayar da mu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akarmaka Allah falyatafaddal maskura na akwai ma sha Allah fadda
Imam al-Mursalin manzona Mahmud da hafiyayye Imam al-Mursalin manzona Mahmud da hafiyayye Waka ce zanayi bismillah Allah zana fara sarkin da ya bude kirji na Allah ya sakan dabara shi yayi mana hankali agwagwalwa ta ya zuban basira yayi mana tabaibai da basirar inda yabo ga nura yana da yabon waninsa ta'ala bai wannan ka kara bai wannan ka kara ya imamul
sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله لا يسوء الخير إلا الله بسم الله لا يسرف السوء إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه باين هكا دندسن مسويا من زال الله صلى الله عليه وسلم دتيجي سماري أماتا يارك أنا من يمن يمالمي على رمومي قرداواتي تيبري كواد كواوان ديكينام baki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an gabatar da abubuwa masu kyau wanda duk wanda ya rike speaker sai ka ji baka son ya sake speaker musamman sharif mai gabatarwa shurafawi dan ya tashi musamman in yana dan taba fulanin nan ni fa fulatani ne amma na kan ji dadi in yayi walai da gaske sannan shaula ali shi ma ya tashi sannan ga manya-manyan baki da muke tare da su anan irin su sharumi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda gaba ɗayan shi annabin ma aka dauka aka bashi sallallahu alaihi wasallam ga su irin wannan jajirtaccen mawaki wanda Allah ya ajje salaka a harcen sa na bawa bayin Allah kariya Sheikh Sunusi Kwanni da irin su manya-manyan mawaka su Malam Gambo da muka haɗu a nan da kuma manya-manyan limamai ga su nan muna zaune kowa dai bismihi wa laqabihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da ya burge ni da wannan gari ƴan uwa, tabbas wannan gari gari ne na masoya Annabi Muhammadu, domin idan ba manzo Allah ba, babu wani abin da zai fito da kai a cikin wannan dan sanyin da ake yi. Wasu tun da aka zo nan gurin a tsaye suke har yanzu, sai sa ni ma da aka kawo mun kujera na ce ni tun ɗazufa na kai awa ina zaune, ga wani shi kuma ya kai awa yana tsaye, ya tsaya saboda manzo Allah, ni kuma sai yanzu in zauna na ce ragwantaka na bai kai haka ba, ni ma bari tsaya yadda kowa yake tsaye, yadda kowa yake girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ma in girmama sayyiduna rasulullahi. Kuma maulidin annabi yadda kowa ya sani guri ne da ake faɗan darajojin annabi, mujizozin annabi, yadda ake son annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma kamar yadda kuka sani, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani Allah ya jarrabe mu da wasu mutane da suke son taba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suke son taba alfarman maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda mun zo garin Zangero, dole mu ba da cikiyan irin waɗannan mutane don mu sunkure musu goshi. A daga farko kafin na shiga maulidi kai tsaye, ina faɗa da babban baki da babban murya cewa dukkan wanda yake nan, na san ba zai taɓa yiwuwa a ce duk wanda yake nan ɗan ɗariƙa ne yana yin maulidi ba, a'a akwai wanda gulma ma ya kawo shi, to kai ma muna maka barka da zuwa. Kuma wannan kujerar da ake gani, akwai yiwuwan in mun samu abin da muke so za a ƙaro mana kujera ɗaya, ma'ana duk wanda yake da wani ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa game da ɗariƙar Shautijjani, game da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ga jama'a su zamanto suna kallo, wallahu ala ma naqulu shahid, shi kuma Allah shi ne mai shaida, sai a sa mai kujera in zauna ya zauna, jama'a suna kallo, sai mu tattauna. Za a zo a tattauna menene ra'ayinka akan maulidi, menene ra'ayina, menene ra'ayinka akan ɗariƙa, menene ra'ayina. Idan ka ji ba za ka iya ba, misali ba za ka iya yin haka ba, to filin tambayoyi yana buɗe, ka ɗauki alƙalaminka da takardarka, ka rubuto abin da kake ganin ya zamo maka iskali a maulidin manzo Allah, kai wannan abin ne baka yadda da shi ba a maulidi, ko kuma ka za menene tambayarka, duk tambayar da za ka yi. Ba a cewa ana bugawa ilimi kirji a ce akwai wani malami muna secondary school, sai ya ce mana idan za ku je TV kar ka shiga aji ka samu yara 'yan primary kana koyar da su, sai ka ce musu ku tambayi duk abin da kuka ga dama, ya ce a ka ce musu su tambayi duk abin da suka ga dama akan darasin da ka koya musu, amma in ka bude musu kofar su tambayi duk abin da suka ga dama. Wani yaro sai ya daga hannunsa sai ya ce malam me sunan ledabak da larabci, ledabak din bakan ba faran ba, da sai ka ga ka kama ido ka zira ido, ba cewa a tambayi komai da komai, amma dai akan maulidin manzo Allah wanda yake ganin yana da iskali a nan, ba ma tafiya sai da tsaraban mu, muna nan da yan littattafan mu, kila gudu ya zame in baka iya karatu ba ne mu karanta ma, in ka iya gurin ne baka gani ba mu nuna ma, in ka karanta baka fahimta ba ne a fahimtar da kai. Wannan shine tsarin maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da haka zai zamana kafin mu faɗi darajojin manzo Allah sai mun karkaɗe waɗannan kiyashi da suka ɗanfara a jikin maulidi. Ana taron maulidi sai ka ji sun ce bid'a, ana haɗuwa maza da mata, ana kaza. Wani abu da ya faru shekarar da ta gabata, ga shehu Lahadi mun je Kwanta Gora, muna zuwa sai ya zamana ranar da za mu yi maulidi a Kwanta Gora, su kuma ranar izala za su yi wa'azin ƙasa. Shekarar da ta gabata a jikin masaukinmu gurin da aka sauke mu, abin mamaki, mun dawo daga maulidi karfe 1 dare, wallahi in kaga yanda maza da mata suke cakuɗa taron izala fa, da asuba kuma ma su suka tashe mu tun kafin sallah, suka fito suna zikirin damma damma damma, eh suka shige ta wundan mu, kai kuma an zo an taba ka kana la ilaha illallah, sai ka ji ya ce bid'a, shi kuma yazo shige da asuba yana zikirin damma damma damma, sannan har karfe 2 dare, har karfe 2 dare suna nan suna taruwa. Sai nake mamaki, kaman ba su ne mutanen da suke cewa mutum in ya zo maulidin manzo Allah ba maulidi bid'a ne, ana haɗuwa maza da mata. To mu abinda muka sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, ya ce faman kana hijratu ila Allah fahijiratu ba mun kana hijiratu ko ila Allah fahijiratu menene yaji sannan wa zai tana mun fahijiratu ila Allah wa rasulihi wa mun kana hijiratu lid dunya awai mar'atin yankiwa fahijiratu ila ma hajara ilayhi in kai hijira dan Allah dan manzo Allah Allah ya ce zai baka ladan hijiranka da kai saboda Allah da annabi wanda yi hijira saboda wani abun duniya inji manzo Allah yace to ladan hijiransa shine a bashi wannan abun da yi hijira dan sa idan ka zo ka ga maulidi ana yin maulidin manzo Allah ba zai taba yiwa a ce duk wanda yake tare a gurin nan 100% salihin bawa bane kaman yanda idan ka je masallaci a cikin masallaci zaka ga wani ya je sallah wani kuma ya je satan takalmi ne wani ya je satan mashin amma ba za ka taba cewa sallah babu kyau ba saboda an sace mashin a masallaci ko saboda an sace takalmi a masallaci to ashe idan an zo an samu mutum daya a cikin 100 a wajen maulidi yayi wani abin da bai kamata ba ba za ka ce maulidi bai da kyau ba saboda abin da wannan mutumin kwaya daya dan haka maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ya tabbata a hadisi daga farko ma ayoyi sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan yan uwa kowa yana da yancin ya je kwanta kan katifar safa amma me ya je kowa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba dan annabi ba wai zai tsaya anan wannan sanyi yana sauka kansa kowa gidansa zai amma da yake ka zabi manzon Allah akan kanka sai yasa kace bari ka tsaya ana fadan mu'jizozin annabi ana fadan tarihin annabi ana fadan darajojin annabi dan kace sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addibu auladakum ala salasi khisalin manzo Allah yace ku laddabtar da yayayenku akan abubuwa guda uku abu na farko manzo Allah yace hubbi nabiyyukum san annabinku wa hubbi ahli baitihi da san iyalan gidan annabi wa qira'atul qur'ani da yawan karatu alqur'ani to idan ba wajen maulidi kaje ba taron maulidi babu wani taro da zaka samu dayan abu ka samu abu kunnan sun hadu maka san manzo Allah san iyalan gidan annabi karatun alqur'ani sai a wajen maulidin annabi ne wanda yazo yace san annabi ne ya tsayar da shi anan zamu ce annabi ya kai ka tsaya dan shi tsaya wani zai zo yace ni a wajen abun nan dinnan zan yaba ahlul baiti ne kamar lokacin zuwan mu naji akwai waka da aka sa wannan wakar tana magana akan sayyidatuna fatima alayha salam kun ga wajen nan na fatima ne sannan ga aran man da aka kira yazo yayi mana takara anan ya karanta mana karatu alqur'ani kaga mun samu san annabi san ahlul baiti da karatu alqur'ani amma duk wani taro na duniya da zaka dauka in dai ba maulidi ba abubuwa uku nan ba sa duwa koda taron addini misali zaka je yanzu kana zuwa an sa maka kujera zaka yi musabaka ka zauna aka ce to bari a ja maka aya ana jawo maka wata sura zaka karanta da wani qira'a zaka yi sai ka ce da Allah kafin na dan fara karatun nan bari dan ba da tarihin na Fatima idan wani ya kama kai wurgo ka daga saman minbari sai ka kare saboda gurin ba na tarihin na Fatima bane gashi kuma musabaka alqur'ani ne ko kuma ka zauna ka ce zan dan ba da tarihin annabi za ce kai tashi ka baka mutane waje nan ba wajen tarihin annabi bane gashi fa taron addini ne amma mu a wajen maulidi wani zai zo ya ce ina son zan yabi annabi Muhammadu sai mu ce mai gurin ka ne zo ka yaba wani ya ce ina son zan yabi nana Fatima mu ce mai gurin ka ne zo ka yaba wani ya zo ya ce ina son zan karanta alqur'ani mu ce gurin ka ne zo ka karanta alqur'ani da haka maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada komai a bauchi ina tsammanin ba yi sati da shigewa ba wasu bayin Allah suka zo suka same ni har gida suka ce akwai wani fitinan nan mai sunan da'awan malinta ya fitine su kullun zagin maulidi tunda watan maulidi ya kama zagi yake sai na tambaye su nace musu kuna da kungiya suka ce suna da kungiya nace to idan kuna da kungiya ku rubuta official letter a karkashin kungiyan ku amma kar ku yi zagi ku girmama shi ku kamba mashi ku zuga shi ku ce da Allah yana son ya zo zamu zauna tare suka je suka rubuta leta aka kaiwa malamin nan malami ya ji dadin yanda aka zuga shi shikenan sai da aka yi alaman an yi arrangement za a zo a zauna kawai sai ya janye sai ya ce shi ya fasa gaskiya shi ba zai iya zama saboda an sa sunana a jiki yace shi ba zai iya zama da ni ba yana ganin kaza 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 da Allah ya tashi cafke shi kun ga akan maulidi ne yana cewa bid'a bid'a sai muka hadu wani sanata a cikin sanatocin bauchi matarsa ta ayu shikenan ranan suna da safa mun shiga falon sanata kawai sai ga malamin na yazo me fa cewa maulidi bid'a kuma zaka ji suna yayatawa a masallatan su suna ma bid'a ne kawai sai ga malamin na ya shigo yana shigowa mun zauna nai kaman ban gane shi ba sai da muka gaisa aka debo ɗan abin da yake cikin envelope ɗan fararen nan aka mika wa malamin nashi envelope din mu ma da an ba mu mun sa alhamdulillah aka mika mai nashi to Allah ya raya alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya tashi zai tafi nace a dakata aka ramu kallon dakata ba haka ba ka tafi haka nace ba kai ne muka tura maka leta da cewa zamu yi magana akan maulidi ba kace bid'a suna a wajen ku bid'a ne amma badda sunan sanata saboda zai mika farar envelope nace mai a akramakallah nan ba wajen hayaniya bane nace ƙarya kake sai kai bayani akwai security a ɗakin yayi haka bismillah zai fita nace kai ku kulla kofa wallahi yayi ni mukabala ku kulla kofa haka ya kai kirub aka ruba kofa yayi zuru-zuru da ido nace ba yanda zaka je yau sai an yi mukabala a cikin ɗakin nan sai ka gaya min ta yanda sunan sanata ya zama halal maulidi ya zama bid'a sunan annabi ya zama to haram sunan sanata ya zama to halal saboda annabi bai da envelope din da zai baka kai kuma sanata yana da envelope da zai baka nace wallahi shi kuwa sanatan Allah sai ya taimaka sai ya goya min baki amma fa aka ran kallon sai yake gaya mai algafarta mallam wannan abin dubawa ne ta za a yi sunan mu ya zamanto ba ha ya zama halal maulidin annabi ya zamanto bid'a tunda meye suna maulidi ne ai maulidi ne sai ya ce wallahi tallahi ranka ya dade ni ra'ayina nake fada amma ni wanda yake yin maulidi wallahi ina ganin ma zai iya samun lada kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani ya fada nace zai iya samun lada nace to kai belin kanka nace amma kar mu kuma jin sifikanka ka busa kana ce mana maulidi bid'a ne billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun jiha cikin masallacinka gayya zamu ja mai wanda za ta cika anguwan ba yanda zai yi da jama'a mun ritsa shi a cikin masallaci sai yayi kun san haka akai a cus mun je wata shekara mun yi maulidi wani ya je ya rubuta wata shege ta kadda kwaya daya maulidi ya gama cin mutuncin shobarai ina zuwa aka nuna min takarda nace to kun ga akwai masu kokari da jarumta suka ce eh karfe nawa yake karatu suka ce yana karatu bayan sallar isha'i tunda safe nake jus nace musu to shikenan aka yi kira matasan mu din nan a unguwar Rogo da aka cika sun fi jama'an nan yawa nace ku taka mun baya kawai muka tafi dub yana cikin masallaci yana tsakiyar karatunsa kawai sai ya ga mu mun shigo salamu alaikum da charbunan mu kuma ga diwani ana mana jiniya da diwani muka zauna ya ji diwani a masallacinsa sai ya rude wannan wani irin abu ne muka ce takardar da ka rubuta ne yanzu zamu kare ta zaka kare ta zamu yi mukabala yayi shiru yayi hururu da ido amma a masallaci na ba tare da an sanar da mu ba nace mu ka sanar da mu ka rubuta takardar sai ka kare ya rude zamu yi magana na ciro charbi na kawai ina ja kwas 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 kuma mutanen mu suka ce wallahi ba mai fita a masallaci sai an yi mukabala ba mai fita sai an yi mukabala yayi zuru-zuru da ido to haka ake yi musu kaman wannan gari dama gari ne wanda alhamdulillah alamun mutanen da suke nan alamu ne masoya na sai masoyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo ya kalli wannan taron kawai zai san kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai da muhalli a wannan gari wannan gari ne na masoya annabi sallallahu alaihi wasallam gari ne wanda suka dauki zukatansu suka miƙawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa maulidin manzo Allah wani mawakin annabi yana cewa wa nahya bi zikrakum idza ghibtum anna ala inna tizkara al ahibati yul ishna ya rasulullahi muna rayuwa ne da tuna ku koda a zahiri ba kwa cikin mu to ai tuna ku ya rasulullahi yana samu mu ji dadi to duk wanda kaga baya jin dadi da maulidin manzo Allah ma'ana baya san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan lokacin da kake yin maulidin manzo Allah ka sani kana yin maulidin kanka da kanka ne saboda me ba a same ka ba tukunna sai da aka samar da annabi duk wanda ka ganshi sanadiyan samuwansa sanadiyan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Shehu Yusuf an-Nabhani yana cewa nurukal kullu wal wara ajzau ya nabiyyan min jundihi al-anbiya'u illatal kauni anta kunta walau laka ladamat fi ghaibi al-ashya'u manzo Allah haskenka ne dalilin samuwan komai halittun Allah gaba ɗayansu wani yanki ne na hasken manzo Allah da ba dan manzo Allah ya samu ba da dukkan mu bamu samu ba ashe lokacin da kawo kake maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kana maulidin kanka da kanka ne dan haka tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yunishuna yana samu mu shiga cikin nishadi mu samu jin dadi Allah yana faɗa cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل كغايا مسيا رسول الله بفضل الله saboda falalan da Allah ya musu wa bi rahmatihi da rahmat da Allah ya baku fa bi zalika falyafrahu ku hadu gaba ɗayan ku ku farin ciki huwa khairum mimma yajmurun ya fita abinda mutane za su tara fadlullahi din nan malamai suka ce shine al-ilm
Al-Imam Ibn Abbas, sahabin manzan Allah radiyallahu anhu, yace rahmatullahi shine manzan Allah. Allah yace kuma ku taru ku yi farin ciki saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara fassara maka meye ma'anar rahama. Allah yace a cikin Al-Qur'ani, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Rasulullahi, ba mu turo ka ba sai dan ka zaman tu rahama wa talikai. Manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi, yace inna ma ana rahmatun uhudatu. Ni rahama ce da Allah ya dauke ni ya ba wa halitta kyauta ta, inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya gama kyautan, ya gama halitta, sai ya ce wa halitta, me kuke so in muku? Halittu suka yi shiru, sai Allah ya ce bari in baku abin da bani da irinsa. Sai ya dauko manzan Allah ya ce ga rahama na na baku. Wannan haka sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake. Sa'annan idan ka duba cikin Al-Qur'ani, annabawa da yawa zaka ga Allah yana musu maulidinsu, su kansu suna yin maulidinsu tun daga ran da aka haife su har zuwa ran da zasu mutu. Misali Annabi Isa, zaka ji yana fada wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya, wassalamu alayya, amincin Allah ya tabbata a gare ni. Yawma wulidtu, tun ran da aka haife ni. Wa yawma amutu, da ran da zan mutu. Wa yawma ub'asu hayya, da ranan da Allah zai tashe ni, ranan tashin kiyama. Kaga sai ya kawo kalmar maulidi, yawma wulidtu. Allah ya ƙara faɗa haka Annabi Yahaya, shi ma haka yake faɗa, yana cewa amincin Allah ya tabbata a gare shi, tun ran da aka haife shi, da ran da zai mutu, da ran da za a tashe shi kiyama. Annabawa Allah yana yin maulidin su, to yaya kuma maulidin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Maulan mu Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu, an tambaye shi aka ce, mai shehu, daga ina ka samo hujjan yin maulidin manzon Allah? Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce, na samo hujjan ne daga cikin fadin Allah, da Allah yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya Rasulullahi, duk labarbarin manzanni muna kissanta maka dan mu tabbatar da zuciyanka. Me ake kissanta mana wajen maulidi? Ku ce mun tarihin Annabi. Me yake hikiman kissanta mana tarihin Annabi? Dan a tabbatar da zuciyarmu akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin analysis da Turawa suka yi. Yanzu ka tsare ga assignment, ka je ka samu kowane Kirista, in kana da dan uwa ko abokin ga Kirista, ka ce da Allah, ina son ka bani tarihin Jesus, ran da aka haife shi, da yanda aka yi girma, da yanda aka yi samu, da ina ya kawo. Ya baka tarihin Jesus na minti biyar, da sunan mahaifiyansa, da sunan kawunansa, da sunan waye nashi. Wallahi sai ido, ko shi yake sharan coci dan zuwa coci, ba zai iya baka ba. Kun san me hikiman? Sai aka ce, Turawa suka gano, suka ce ba wani abu bane ya zama na ƴaƴan Kiristoci ba sa iya sanin tarihin Annabi Isa, saboda ba a yi maulidin Annabi Isa. Amma mu yanzu ka tashi, duk ko yaro ne da yake bacci anan, tashi shi kai, me sunan annabinka? Zai ce ma sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me sunan babansa? Zai ce ma sayyiduna Abdullahi. Me sunan mahaifiyarsa? Zai ce ma sayyiduna Amina. Me sunan wanda ta shayar da shi? Zaka ji ya ce ma Halimatu Sadiya. Me sunan babbansa? Zai ce ma akwai Abu Lahab, akwai Abu Talib, akwai waye? Me zai yi ta lissafo ma? Saboda me? Ya saba ji ko da bai je makaranta ba, a wajen maulidin manzon Allah ana karanta mai. To duk wani wanda kaga ya zo yana kokarin fada da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kokari ne ya raba mutane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yanda za a tashi mutane musulmi su wayi gari. In an ce Annabi Muhammadu, sai ka ji ma sai kayi tunani a wani gari yake, sai ka ji sai kayi tunani. Ya faru kamar yadda ake bada wani kisa, Allahu a'lamu bi sihhatiha, aka ce wani malami ya shiga aji, ya tambayi ɗalibansa, ya ce musu, kai a ina aka haifa Annabi? Kowa sai ya shiru. A ina aka haifa Annabi? Kowa ya shiru. Sai wani yaro ya ɗaga hannunsa ya ce, na sani. Ka san yadda aka haifa Annabi? Ya ce, na san yadda aka haifa Annabi. Sai malami ya ce, fito. Da ya fito sai ya bashi bulala, sai ya ce, ba ajin nan gaba ɗaya kai musu bulala goma goma kafin ka gaya musu yadda aka haifa Annabi. Yaro ya je ya zana ɗaliban nan bulala goma har yana nishi, saboda ya yi bulala ya gaji. Sai malam ya tsayar da shi a gaban allo, gaya musu yadda aka haifi Annabi. Buɗan bakinsa sai ya ce, a Brazil. Sai ya ce, a Brazil. So kaga wannan yaron ka kaddara yana zuwa gurin maulidi, zai ce a Brazil aka haifi manzon Allah? Ba zai taɓa yiwuwa ba. To da aka yan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gurin maulidin nan ne zaka samu ka ji ujuzojin Annabi, ka ji darajojin Annabi, wanda idan ba a wajen maulidi ba, wallahi tallahi ba zaka iya jin wadannan abubuwan ba. Saboda su wanda suke da awan sunnan nan, gaba ɗayansu in ka zo ka haɗa su ka tarkata su, ƙalla zaka samu wanda a masallacinsa zai ce ya ware wani abu yana yin
yana yin maulidin annabi yana fadan darajojin annabi kana fara fadan darajojin annabin ma sai kaji an fara ce ma mushrik mubtadi' mushrik dan shirka dan bid'a haka zasu dinga kiranka saboda ka kan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma abinda muka sani maulidi dama abinda muke yi abu biyu ne muke yi a wajen maulidi kaman ga mawaka manzo Allah da suka zo suka yi bi annabi Muhammadu anan gurin to zaka samu duk cikin halittu babu wanda ya bi annabi Muhammadu irin yanda Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali akwai wanda zaka ga a cikin mawaka ya tashi in zai yi bi manzo Allah wani zai yi bi idan annabi wani zai yi bi hancin annabi wani zai yi bi bakin annabi wani zai yi bi kunnan annabi wani zai yi bi kafan annabi kaman yanda masana annabi suke fada zaka ji wani mawaki annabi yana cewa salamun ala rasin nabi Muhammad salamun ala ulkin nabi Muhammad aminci ya tabbata a wuyan annabi salamun ala sadrin nabi Muhammad aminci ya tabbata a kirjin annabi salamun ala idain nabi Muhammad aminci ya tabbata a hannayen annabi salamun ala rijlain nabi Muhammad aminci ya tabbata wa kafafuwan annabi salamun ala zaharin nabi Muhammad aminci ya tabbata wa bayan manzo Allah salamun ala amamin nabi Muhammad aminci ya tabbata wa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mawakan su to zaka samu yabo iri biyu ne ko ka yabi annabi Muhammadu halin sa ko ka yabi sifan annabi to duk idan ka shiga cikin alqur'ani zaka samu Allah shi ya fara yi wa manzo Allah kafin wani mawaki ya yabe shi Allah misali in yana son ya yabi annabi yana yaban annabi yana son ya kalli gabobin gabobin annabi ya yaba sai ka ji Allah ya ce ma zagal basar wa ma tagan Allah yana son ya yabi idan annabi sai ya ce idan kan nan ya rasulullahi bai kauce ba bai yi dagawa ba lokacin Isra'i da Mi'raj in Allah yana son ya yabi harcin annabi bakin annabi sai ka ji ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi baya magana da san zuciya duk abinda ka ji bakin annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa in Allah yana son ya yabi manzo Allah hannun annabi sai ka ji ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama lokacin da kai jifa ya rasulullahi ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim waɗanda suke gaisawa da kai ya rasulullahi suna gaisawa da Allah ne hannun Allah ne akan hannunsu kaga wannan ayat qur'ani ce da wani dan dariƙa ne zo ya faɗa yanzu sai ka ce ya mai da annabi Allah kafiri to amma ya kai iya da Allah bayan da kai iya da Allah ayat kuma ga ta aya ce bal ko sahihiya baka isa ka ce mata ba saboda ta fi karfin a ce mata sahihiya haka kawai zaka batta Allah ya ce wanda ya gaisa da manzo Allah ya gaisa da shi misali Allah yana son ya yabi kafafuwan manzo Allah zaka ji ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah yana son ya barce manzo Allah zaka ji ya ce la tuharrik bihi lisanaka li ta'jalabi kaga lisanaka haka Allah yake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabobi gabobi ta kai wa Allah yanda yake ganin girman annabi sayyidina abdullahi bin abbasi yace na duba halittun Allah gaba daya kaf ban ga wanda Allah yake rantsuwa da rayuwarsa ba sai annabi muhammadu kaman Allah amma Allah yana rantsuwa da rayuwar manzo Allah Allah yace la amruka innahum fi sakratihim yamhun na rantsa da kai ya rasulullahi na rantsa da rayuwarka kafiran makka suna cikin rudu suna cikin rudewa haka Allah ya rantsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah in yana son ya bi gaba dayan annabi yakan ce wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullahi kana kan wani dabi'a kana kan wani hali wanda yake na girma haka Allah yake ban manzo Allah sallallahu alaihi wa ayyu asabi sallam da aka wani mawakin sai ya ce to duk wani abin da mawaki zai fada kuma bayan abin da Allah ya fada wa manzo Allah ne ya mustafal kauni min qabli nashati adam wal kaun lam yaftah lahu ikhlaq ayrum makhluqun sana'aka ba'da ma sana'a ala akhlaqika al khallaq duk wanda zai yi manzo Allah kuma bayan yaban da Allah ya yi wa annabi da aka muke kira ƴan uwa kowa ya dage in ka san ma ba ka san manzo Allah baka iya yabo ba to ya zamana a ce in kaji ana yaban annabi Muhammadu kan ranka ya baci alal akalli abinda zaka yi kenan amma ana yaban manzo Allah kana bata rai to baka sani in an je kiyama duk taren kiyaman nan da kake gani za a tashi da a yi kaza billahi allazi la ilaha illa huwa an tar tashi kiyama ne kawai dan Allah ya gode girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu taren tashin kiyama kaf an yi shiri da a gode girman annabi hatta wanda zai shiga aljanna in ma baka son kai maulidin annabi baka son kai farin ciki da annabi duk kofofin aljanna zaka ga a saman kofa a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah dole sai kai farin ciki da annabi in baka yi farin ciki da shi ba anan to fa a can zaka yi bakin ciki
kuma mu wallahi nuna kaza ne in an je ana cewa ana ce ma kai maulidi aka je lahira kana nuna alhamdulillah bari mu shiga sauyin maulidi muna ganin ka mun gane ka za mu ce ba ka yi fita ka tafi layin ku sai mun nuna wallahi za mu nuna ka kwarai da gaske dan haka idan uwa kowa ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maulidi saboda me za ku samu san annabin nan da ake magana akan sa ba kai dan adam ba akwai abubuwan da zaka samu ba su kai ka ba ma a mazaunin ka na dan adam suna son manzo Allah saboda akwai mutumin da zaka samu yana son wani abu wani yana son abu ne saboda kyan abu wani yana son abu ne saboda abin yana yi mai kyauta wani zaka ga kana son wani mutum saboda kyautansa wani kana son shi saboda kyansa wani kana son shi saboda dabi'unsa irin waɗannan dai to shi sayyidina rasulullahi Allah ya tara mai komai akwai wanda in yana son ya so annabi zaka ga kyan annabi kawai yake ji sai ya so annabi wani kyautan annabi yake ji sai ya so annabi wani kuma saboda ya ji an ce annabi yana son sa shi ma sai ya ji yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma a zai so annabi ne saboda akwai abinda bai kai shi daraja ba a mazaunin sa na dan adam wannan abin yana son annabi shi ma sai ya ji yana son annabi lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hau kan minbari sai yake yi wa jama'a huduba sai yake cewa laqad kana juzun tafqubun nas alaihi da ya rasulullahi akan wani kutittiran dabino kake hawa ka tsaya ka yi mana huduba falan ma kasuran nasu lokacin da mutane suka yi yawa ittaqasta minbaran litusmi'ahu sai ya zama ya rasulullahi an hada maka minbari domin ka dinga ciyar da mutane kamar hawa kan kutittiran dabino fa hannal juzu wa baka wannan kutittiran dabinan yayi ta kuka yana begenka fa zalla ya biki ya ci gaba da kuka hatta wada'ta yadaka sharifata alaihi annabi har sai da ka zo ka dora hannunka akan wannan kututturan dabinan fasa kana sannan kututturan dabinan ya shigo sai sayyidina Umar ya ce fa ummatuka aula bil hanini ilayka lamma farakta al'ummar kace ya rasulullahi ya kamata a ce tana begenka lokacin da babu kai a zahiri a cikin su kaga anan kututturan dabino wanda an yanke shi ya bushe manzo Allah yana taka shi amma da annabi ya bar taka shi kututturan dabinan ya dinga kuka yana son manzo Allah ya zo ya dinga taka shi har sai da manzo Allah ya zo ya dora hannun sa kan kututturan dabinan ya shi to yaya kai kuma daga cikin al'umman manzo Allah a ce maka ka zo mu so manzo Allah ne bai bori dinka ce ba za ka zo ba yanzu ka yadda kututturan dabino ya fika to idan ka tafi zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin malaman tarihi suka ce istilahin su manzo Allah yana yaro manzo Allah ya ce idan na shige tsakanin dutsen Uhud da Makka wani dutsen Uhud wanda suka je Saudiya sun san shi manzo Allah ya ce sai ya ji dutsen yana cewa assalamu alayka ya Muhammad assalamu alayka ya Muhammad ana yi wa manzo Allah sallama manzo Allah ya ce da na juya izabi sauti ya ba'isu min al-hajar sai naga ashe wannan katan dutsen ne yake mun sallama yana gaishe ni lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna akan dutsen Uhud sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yazo ya zauna sayyidina Umar radiyallahu anhu yazo ya zauna sayyidina Usman ma yazo ya zauna dutsen saboda yana jin dadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan sa kawai sai ya kama girgiza yana girgiza yana rawa manzon Allah sai ya taka shi da kafa yace uskun ya Uhud ya kai dutsen Uhud ka nutsu fa inna ma alayka nabiyyun akan ka akwai annabi wa siddiqun ga siddiqi sayyidina Abubakar wa shahidan ga shahidai guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Usman yanzu kaga dutse fa yana yin rawa saboda manzon Allah sai sa idan an zo an sa rawa kaman malam dazu malam da yasa wanda yayi wakan nan ga shan sayyidi dazu kun gani ai hajjuyi yake yana yabon manzon Allah kaga ya juya yayi haka dan haka ba laifi bane dutse ma wanda kaga dai baya motsi amma da manzo Allah ya zauna akan sa saboda yana son manzo Allah kawai sai ya kama rawa yana juyawa sannan daga cikin babban annabi sayyidina Ja'far al-Tayyar radiyallahu anhu wa alayhi salam wanda Allah ya zo ya kalle shi yace ka Ja'far halittarka tayi kama da halitta na halinka yayi kama da halina sayyidina Ja'far kawai sai ya tashi yana tsalle yana ihu yana nayi kama da annabi nayi kama da annabi yana tsalle yana juyawa kuma a gaban manzo Allah da haka idan kaga kawo mutum yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rawa karka cewa ba a rawa a gaban annabi a alaji sai dai zuciya ce in ta fisge ka dole ba za ka san lokacin da za ka fisgu ka ji ka kama san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba to yanda kun ga dutse yake san annabi idan ka ci gaba za ka samu dabbobi suna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a cikin waƙoƙin da abin da yayi da sayyidina annabi yayi da shi sunu sukunni sun kawo yadda dabbobi suke sa annabi wani bawon Allah zamanin manzo Allah sahabi ne yana kiwon tumaki yana cikin tafiya sai kura ta zo ta farauci dabba ɗaya daga cikin dabbobin sa kura tana farautar wannan abu kawai sai ya je ya bita sai ta zo take ce mai atahulu baini wa baina rizqi